da wannan dan takara da jam'iyyar adawa ta PDP ta tsaye da shi domin takarar zama shugaban karamar hukumar Agege mai suna Engineer Awal Tahir Maude da aka fi sani da ATM yana samun goyen bayan Yarbawa da ke zaune a wannan karamar hukuma inda ma mataimakin sa ya kasance Bayarbe na tambaye Engineer Awal Tahir Maude ko yana fatan samun nasara a wannan tafiya sai ya ce
ina tabbatar maka da cewa jama'ar mu ta arewa ta Agege da kuma wasu ungoyoyin na IO da ƴan arewa suke da yawa suna bawa ƴan arewa goyen baya 100% to saboda haka muna tabbatar muku da cewa hakika jama'ar mu suna bayan mu kuma suna goyen bayan mu domin suna agaza mana da jikin su da jinin su da dukiyoyin su hakika suna tare da mu 100% kashi 60% na Agege da ake zabe a cikin wannan gari namu mai albarka ƴan arewa ne suke fitowa su wan kuma jama'ar mu kuma sun gane cewa ai jami'a ba wani abu bace kamar riga ce zaka iya sake koyo she kaga dama to jami'a ba za ta hana jama'an mu su fito su zabe mu domin an san manufar Agegen kanta Bahaushe ne ya sa mata to tunda Bahaushe ne ya sa mata kuma dan arewa ne ya sa mata ai kaga da mai amfani da wannan dama mu ma mu fito amma da karkatan kamar yadda muke mara musu baya su ma a cikin su da yawa zaka fito wajen office din nan zaka ga cewa suna da yawa sosai wanda suke mara mana baya domin suna rama mana abin da muke rama muka musu na goyen bayan su lokacin da tunda dai ai akwai an riga an san manufar da cewa ci gaba shi ake muke so mu kawo
Mr. Femi Oloko ɗaya daga cikin mazauna Agege na tambaye shi dalilin da yasa yake marawa dan arewacin Najeriya baya
He was born and bred in Agege he schooled in Agege he ate the food of Agege he is an Agege man and he is blessed with three languages Yoruba English and Hausa
yace anan Agege aka haife shi ya tashi tare da mu anan Agege ya ci abincin mu yana jin yaren mu yana jin yarbanci yana kuma jin turanci a duk lokacin da al'umma ta suka je wajen shi domin neman taimako na san zai yi hulɗa da su kamar yadda ya kamata
so even if the people of my tribe comes into the office he has a listening ear for them because he speaks their language
to koya ɗan arewacin Najeriya suka je da wannan dan takara nasu da aka tsaida a karan farko a karamar hukumar ta Agege ga dai Malam Salisu Gezawa ɗaya daga cikin mazauna a karamar hukumar ta Agege
ya nuna cewa kashi 65 na zabe da ake a karamar hukumar Agege ɗan arewa ne suke bari ba wai dan mun fi su wato kabilan Yarbawa yawa ba a'a domin dama mun can haka Allah ya yi mu mutanen arewa duk lokacin da aka ce za a yi zabe haka za mu fito kwai da kwarkwata mu kada wannan ƙuri'u kuma dama can tun bayan haka shugabannin mu suka koya mana cewa duk a garin da kuke in ku samu kanku a cikin siyasa ko bi waɗannan mutanen gari domin a samu zaman lafiya kuma mu wasa Agege haka muke yi
wannan dai ba shine karan farko da wani kabila da ba dan asalin jihar Lagos ke tsayawa takara ko kuma lashe zabe ba domin yanzu haka akwai ƴan kabilar Ibo guda uku da ke majalisar wakilai ƴan arewacin Najeriya dai sun bayyana cewa tsayawa takaran alamu ne na cewa akwai fatan samun nasara babangida jibrin murai amurka daga Lagos